Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Maris na shekarar 2023. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. A wani shiri na musamman kan zaben Najeriya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Dr. Filo ana ci gaba da tattarawa da bayyana sakamakon zaben gwamnoni da na ƴan majalisar dokokin jihohi a Najeriya bayan kada ƙuri'a a akasarin jihohin kasar a jiya Asabar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai ziyara a birnin Mariupol na kasar Ukraine da Rasha ta mamaye yayin cika shekaru tara da Rasha ta mamaye yankin Bahar Aswad daga Ukraine. Akalla mutane 15 suka mutu wasu daruruwa kuma suka sami raunuka sakamakon girgizar kasa mai karfi da ta girgiza wasu sassan kasashen Ecuador da Peru.
To Allah ya kyauta, kanin labarin duniyan kenan. Cikin shirin namu na musamman zamu zagaya wasu yankunan Najeriya da jin yadda aka gudanar da zabe tare da dakon sakamakon zaben da ake. Har ma da irin darasin da aka koya.
Darasi na farko dai shine akan cewa ƴan Najeriya sun yanke wa kansu hukunci akan cewa ba za su ƙara yarda da ƴan siyasa su yi musu abin da suka saba yi ba.
Duk da yake a yawancin jihohin Najeriya an gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali.
Dai kuma an samu tashe-tashen hankula a jihohin yankin na Niger Delta musamman a karamar hukumar Obia wadda ke zaman mahaifa ga tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan.
Idan lokaci ya bamu dama za mu bude layukan wayar mu domin ku masu wa ku kira ku bamu ra'ayoyinku kan zaben. Kada amanta lambar da za a kira ita ce 2025. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan latariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai ziyara a birnin Mariupol na kasar Ukraine da Rasha ta mamaye a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Rasha na TASS ya fitar a yau Lahadi. Putin ya yi balaguro zuwa Crimea jiya Asabar a yayin cika shekaru tara da Rasha ta mamaye yankin Bahar Aswad daga Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ficewar Rasha daga Crimea da dukkan yankunan da ta mamaye tun sadda Rasha ta kai mamaya a Ukraine wanda ya shiga shekara ta biyu a watan Fabrairu. Ziyarar ta jiya Asabar ta kuma zo ne kwana ɗaya bayan kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba da umarnin kama Putin. Tana tuhumarsa da alhakin sace yara daga Ukraine a mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban na Rasha ya ziyarci cibiyar fasaha da cibiyar kula da yara a Crimea. ‘Yan sandan Pakistan sun yi durar mikiya a gidan tsohon Prime Minister Imran Khan a birnin Lahore da ke gabashin ƙasar a jiya Asabar, inda suka kama mutane 61 a yayin da aka yi arangama da harba barkonon tsohuwa tsakanin magoya bayan Khan da ‘yan sanda, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Babban jami'in ‘yan sanda Suhail Sukhera, wanda ya jagoranci samamin a Lahore, ya ce ‘yan sanda sun yunƙura ne domin kawar da shingayen da ‘yan jam’iyyar Khan ta Tehrike Insaf da magoya bayansa suka kafa. Ya ce sun toshe ɓangaren titi da ke sashen gidan Khan da bulo-bulo na kankare da itace da kuma wata babbar motar da aka girke. Khan baya gida a lokacin domin kuwa ya yi tafiya zuwa Islamabad domin bayyana a gaban alƙali bisa tuhumar sayar da kadarorin gwamnati a lokacin da yake kan mulki da kuma ƙin bayyana kadarorinsa. Alƙali ya ɗage sauraren ƙarar zuwa 30 ga watan nan na Maris. Sukhera ya ce magoya bayan Khan ɗin sun yi yunƙurin turjiya wa ‘yan sanda ta hanyar jefan su da duwatsu yayin da wani mutum da ke saman rufin gidan Khan ya buɗe wuta. Aƙalla ‘yan sanda uku suka sami raunuka. Aƙalla mutane 15 suka mutu a jiya Asabar sa’ad da wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza wasu sassan ƙasashen Ecuador da Peru. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mutane kuma sun sami raunuka yayin da wasu suka makale a ƙarƙashin ɓaraguzai. Mafi akasarin waɗanda suka mutu a ƙasar Ecuador suke. Hukumar kula da yanayi ta Amurka bata fitar da wani gargaɗi kan tsunami ba bayan girgizar ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa a Ecuador gidaje da dama da girgizar ƙasar ta shafa sun yi kamanceceniya da juna, gidaje ne na talakawa kuma tsofaffin gine-gine ne da basu cika sharuɗan gini ba a ƙasar da ke fama da girgizar ƙasa.
To nan ba da jima ba martala zai sake da mana da ƙarshen labarin duniya kafin nan zamu leƙa Najeriya kuma jikokin Plateau Nasara da Benue dan jin halin da ake ciki game da zaben. Zainab Babaji gare ki.
Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a jihohin Plateau Nasarawa da Benue sun kammala lafiya in banda ƙananan matsaloli da ba a rasa ba. Tun kafin karfe 8 na safiyar ranar zaben ne malaman zabe da jami'an tsaro suka isa mafi yawan rumfunan zaben. Haruna Adamu shine baturen zabe a masabar 015 dake Laranto 2 yace basu fuskanci wata matsala ba.
Zabe kan ya tafi lafiya da yake mun fito da wuri-wuri karfe 8 ta mana anan.
To amma ba a samu wata matsala ba?
Ah, ba wani matsala da aka samu.
Na zaga wasu rumfunan zabe da dama don jin yadda zaben ya kaya.
Laraba bawa zoka mun gode ma Allah dai an yi dan zaben dai gashi na amma mutane basu fito sosai ba.
Amma me dalilin haka kuwa?
Gaskiya ni ya a wuri na yayi mun kamar zaben da aka yi na fari mutane sun fito sun zabe ba ba su abinda suke so ba ina garci yasa.
Sunana Musa Abubakar Paris. Eh mun zo mun kada zabe alhamdulillah. Ah wallahi ba wani matsala a kowani polity unit za ki ga da su malaman zaben da agent din su suna zama kuma abin da ya kara mana haɗin kai muka ji dadi ko ina zaka ga Christian Muslim su ma'aikatan suna da sun yi aiki mai kyau.
Daga jihar Nasarawa ma zaben ya gudana lamin lafiya in banda yadda wani dan jarida shugaban sashen labarai a gidan rediyon Breeze FM a lafiya ya sha duka. Shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Nasarawa Salihu Alkali yace za su biwa Edwin Philip kadinsa.
A sanin kenan aikin jarida da security da ayyukan 'yan jarida kamar aikin su ne lokacin yin rida ake. So matakin za mu dauka shine za mu bi doka da oda mu gance wani duk wanda suke ciki suka yi ma wannan shi Edwin Philip na Breeze FM nan masu ka ji musu ciwo in ba mu ga aka dauki wani mataki ba mu kuma za mu zauna kuma mu dauki mataki na gaba. Ko bai kamata a ce da mu da yan security ana samun sayin sawa.
A gefe guda kuwa kakakin rundunar civil defense a jihar Nasarawa Victor Jerry ga abin da yake cewa
mun nema zai kudin musan cooperative da suna na amotan a san lokacin. So a yanzu da ina miki magana my commander ne yanzu yana kan magana din. Ko da yake jiya din ne mun ga mun sami shi Edwin mamaka roke shi da yan guri dai dole ne za a hukunta su akan abin da su mai dan did the found guilty za a hukunta su based on the law because muna da doka.
Speta General na 'yan sandan Najeriya Alkali Baba Usman da ya ziyarci jihar Plateau don gane mai idonsa yadda zaben ya gudana ya bayyana gamsuwarsa da yadda al'umma suka yi biyayya da dokokin da hukumar ta sanya. Yace tun daga Abuja zuwa Kafancan har Jos na ga yadda jama'a suka bi umarnin takaita zirga-zirga da yadda mutane suka fito don yin zabe a natse da kuma haɗin kai tsakanin dukkan jami'an tsaro wajen tabbatar da doka da oda abin ya ƙayatar matuƙa. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniya.
To Japan ta ce Koriya ta Arewa ta kaddamar da harba wani abu da ake zaton makami ne zuwa cikin teku. Rundunar tsaron gabar tekun Japan ta ce ta tabbatar da ganin abin da yayi kama da makamin Koriya ta Arewa da aka harba da safiyar yau Lahadi. To sai dai ta ce babu cikakkun bayanai zuwa yanzu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap ya ruwaito rundunar sojin kasar tana fadar cewa Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami zuwa gabashin ruwan teku. To sai dai hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ba su sami amsa kiraye-kiraye ba ya zuwa safiyar yau Lahadi. An tabbatar da cewa wannan ne zagaye na hudu na gwajin makamai na Koriya ta Arewa sun sa da Amurka da Koriya ta Kudu suka soma atisayen soji na haɗin gwiwa a makon da ya gabata. Koriya ta Arewa na kallon atisayen azumin wani shirin kawo mamaya. Birnin Tehran na fuskantar tsiyayewar jama'a gabanin bikin sabuwar shekara ta fasha kamar yadda ake yi a kowace shekara, amma a wannan karon tilas Iraniyawa su iya daidaitawa da yanayin a yayin da bikin ya zo daidai da watan Ramadan. sama da mutane miliyan 300 a cikin kasashe 12 ciki har da Afghanistan da Iraki da Turkiya za su yi wa juna barka da sabuwar shekara ta Nowruz Mubarak a ranar Talata lokacin da Iraniyawa ke bikin shiga shekara ta 1402 a kalandar Pasha bikin sabuwar shekarar na Nowruz da aka shafe kusan shekaru 3000 ana gudanarwa zai soma ne a ranar farko ta bazara da kuma murnar sake haifuwar yanayi inda ake kwashe kusan makonni 2 ana yin shiru akan titunan birnin Tehran dake cike da cinkoson jama'a yayin da jama'a ke barin birni zuwa ƙauye Leila wata daliba da ta tashi daga Tehran zuwa garin su Tabriz dake arewa maso yamma ta ce tsawon kwanaki 15 muna kokarin mantawa da matsalolin rayuwar yau da kullum ta hanyar yin nishadi da cin abincin da aka shirya a tsanake da kuma bada kyaututtuka ga ƴan uwa da abokan arziki to seriya wannan shekara musulmi da suke bikin Nowruz ciki har da kusan dukkan al'ummar Iran miliyan 85 tilasta iya daidaita wannan al'ada da wajibcin watan Ramadan wata mai alfarma na musulmi da suke yin azumi
Murtala Faruk Sanyi nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Dalilin tashin hankula da suka faru a yankin Niger Delta bayan wani hari da ƴan bindiga sake a jihohin Rivers da Bayelsa ya sa hukumar zabe gudanar da sake zabuka a wasu mazabu 14 a jihar Rivers. Wakilin mu na yankin Niger Delta Lamida Abakar Sokoto ya aika mana da wannan rahoto.
Bayan kammala zaben gwamnoni da na ƴan majalisar jiha da ya gudana a jihohin yankin Niger Delta kawai yanzu ana ci gaba da dakon sakamakon zabe to sai dai kuma an samu tashi-tashin hankula a jihohin yankin na Niger Delta musamman a karamar hukumar Obia wadda ke zaman mahaifa ga tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan inda wasu ƴan bindiga suka kai hari a mazabar tasa yayin gudanar da zabe bayan sun bude wuta kuma suka yi awon gaba da wasu muhimman kayan aikin zabe musamman na'urar nan ta Bibas ɗan bindiga dai sun alce ne a cikin wani karamin jirgin ruwa a gabar ruwan ta Obia rundunar ƴan sandan jihar ta Bayelsa ta yi karin bayani bayan afkuwar lamarin kuma ta ce a wani aiki na haɗin gwiwa ta samu kwato 4 daga cikin 8 na na'urar nan ta Bibas da ƴan bindigan suka sace SP Asmin Buswad shine mai magana da yawon rundunar ƴan sandan jihar Bayelsa yace
abin ya faru a Obia local government area a gurin ne suka je inda aka tara abubuwan da za a amfani da shi a zabe su ballot boxes kenan da su ballot paper kwashe wurin suka yakin suka batar da su sannan kuma suka wuce ta kan ruwa amma mun iya mun bi su a cikin daren kuma mun iya mun samu divas kamar guda 4 daga cikin wanda suka kwashi mun iya mun samu kamar guda 4 daga ciki kuma mun kama mutum daya a cikin su kuma mutum dayan ya ga mana sauran da suka yi aikin tare to yanzu dai muna kokarin ganin cewa mun kama sauran
can ma a jihar Rivers dake makautaka da jihar Bayelsa din can ma bata sauye zane ba inda aka zargi ƴan bindiga da musgunawa jama'a yayin zaben lamarin da yasa jama'ar jihar cikin fargaba gama abinda suke cewa
there are some area where they snatch ballot box from area where they scatter the area of the not there's nothing like
yace an samu matsalolin tashi-tashin hankula a wasu mazabu da dama a jihar Rivers sakamakon ta'annatin ƴan bindiga kuma nan take ƴan bindiga suka bude wuta daga bisani kuma suka yi awon gaba da wasu muhimman kayan aikin zabe kuma daga bisani kowa ya gudu domin tsira da ransa hukumar zaben Najeriya dai a baya-bayan nan ta fitar da sanarwa kan cewar ba a gudanar da zabe ba a mazabu 14 dake karamar hukumar Dagima a jihar ta Rivers inda tace za a sake gudanar da zabe nan gaba kadan can ma a birnin Wari dake jihar Delta an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali kamar yadda wani mazauni garin Nawari wato Al-Mustafa Dukku ya shaida mini ta wayar salula
zabe yana gudana gaskiya
salon alam domin babu wata hayaniya babu wata wani kai da kawo haka komai dai yana tafiya gurgurdu wanda ya kamata so kusan babu wata hayaniya ko taho za ka gaji ya ji hakuri a shi salon alam ya juya ya tafi abin shi ba tare da abin nan kicina da ake huskanta ko na makamancin wannan
jiha cross river kuwa dake cikin yankin na Niger Delta can ma an gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto to daga yankin Niger Delta sai mu leka jihar Lagos
to yanzu kai tsaye ina tare da wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin Malam Babangida barka da aiki kuma kamar yanda ake cewa Lagos cinkus dakin tsumma me yake faruwa ne game da zabe yanzu haka a nan Lagos
to kawai yanzu dai da misalin karfe 12 na safin yau ne ko ranar yau aka fara gabatar da sakamakon zabe da aka samu daga wato karanan hukumi guda 20 da ake da su a nan jihar Lagos kuma kawai yanzu an kammala samun sakamako 19 daga karanan hukumi 19 kenan illa karamar hukumar ATL so inda aka dakatar da wannan zabe a wasu mazabu a jiya kuma aka bayyana cewa za a ci gaba da wannan zabe a yau din nan kuma yanzu haka da muke magana da kai ana da araka da qura'a don haka ana da kun sakamakon zabe bayan an kammala wannan zabe
to malama bugira tunaman nan menene dalilin da yasa aka dage wannan zaben ake yin sa yau ba kamar ba jiya ba kamar yanda aka so
eh to wannan al'amari ya faru ne a Victoria Garden City wasu mazabu ne guda 10 wanda kuma ake takaddama a jiya cewa su ma'aikatan hukumar zabe musamman ma dai masu aikin wucin gadi masu yi wa kasa hidima sun yi kukan cewa a zaben shugaban kasa an tursasa musu kamar ma an yi garkuwa da su ne a cikin wannan rukunin gidaje na Victoria Garden City don haka suka buƙaci a sauya gurin zaben maimakon a yi a cikin wannan rukuni na gidaje a fito da shi waje
yanzu haka ana wuyin zaben kenan
yanzu haka ana nan ana kada kura a wayannan mazabu
10 kace kuma karamar hukuma daya to ya labarin sauran sakamakon zabe da ake ci gaba da kidanyawa yanzu an samu sakamakon zabe a Lagos
eh to an samu amma tunda hukumar zabe bata riga ta bayyana ba to muna ganin zamu jira har sai hukumar zabe ta bayyana wannan sakamakon zabe da kanta har zuwa karfe 5 ko ma can dare kenan wajen karfe 8
to dai da alamu dai Lagos an yi zabe babu tashin hankali kamar sauran wurare a Najeriya
babu tashin hankali amma dai akwai wasu akwai wani mazaba da aka yi dan rigima ko da yake haya kai ga rasa rai na mutum guda a jiya to amma dai an ci gaba da zabe bayan hankali ya kwanta wannan mazaba na Victoria Garden City ne kawai aka samu aka dage wannan zabe kuma shi ma kaga ba rikicin aka yi ba amma saboda rashin fahimtar juna ne da aka samu
to malam Babangida sai a ci gaba da sa ido kuma a hado mana rahoton da zamu kama suraro idan har an bayyana wannan sakamako a hukumance mun gode kwarai da gaske
to madalla
to bayan da ƴan Najeriya suka yi zaben gwamnoni a jihohin kasar jiya batun karancin fitowar jama'a zaben bana na daga cikin abubuwan da masu kula da al'amura ke tsokaci akai dangane da haka ne shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasar NOA Dr. Garba Abari ya ce akwai buƙatar gudanar da bincike mai zurfi kan dalilan da suka sanya ƙarancin fitowar ƴan Najeriya wuraren kada ƙuri'un nasu a hirar da wakilin murya Amurka Muhammad Ibrahim Kura a Kano Dr. Garba ya ce hukumarsa ta taka gagarumin rawa wajen faɗakar da ƴan Najeriya game da haƙƙin da ke wuyan su na zaben shugabannin a matakai daban-daban
abubuwan da muka yi ta yi abu ne wanda ya faru kusan shekara guda kafin ma a kawo wannan zaben mun yi aiki da hukumar zabe ta kasa INEC wajen tabbatarwa mutane sun yi rijista kuma sun zo sun karbi rijista sun kuma yi amfani da rijista
ka ce kun shekara kusan guda amma wani abu da aka lura da shi shine a wannan karan duk da ƴan Najeriya sun fice sun kama sun karbi ƙuri'a wato katin jefa ƙuri'a amma me ya faru sai aka wayi gari mutane ba su fito zabe ba
wannan abu ne wanda ni bazan bada ansa cikakkiya ba saboda abu ne wanda ya kamata a yi nazarin sa a yi bincike domin a samu dalilin da yasa bincike ta hanyar zuwa anguwanni garuruwa ayyuka da kuma sako-sako na ƙasa domin a samu dalili ko kuma dalilan da zai da ya shafu da suka sa ƴan ƙasa ba su fito zabe ba da yawa abin da kake muke ji shine cewa ake ai ƴan Najeriya yanzu ba sa ma yarda da su sun yanke kauna da demokradiya to wannan baka yanke hukunci akai tabbas sai ka samu bayani sai kai bincike a tabbata na biyu shine me yasa mutane ba sa a yadda ake yin zaben ne yake sa mutane suke gujewa zuwa fitowa su yi saboda zaben mu yana zabukkan mu sukan zama akwai tashin-tashina shi ma wannan sai kai bincike ka tabbatar akan cewa hakan ne kafin mu a al'ummance ba mu so mu bada ansar tambayoyi irin wannan ta hanyar sace fari
to yanzu an yi zaben nan wanda darussa za a iya cewa ku koya misali
darasi na farko dai shine akan cewa ƴan Najeriya sun yanke wa kansu hukunci akan cewa ba za su ƙara yarda da ƴan siyasa su yi musu abin da suka saba yi ba shine na farko in ka lura irin rahotanni musamman na kuma na ƴan kafafen labarai ai kowa yana tsammanin ranar zaben nan ba za a tafi samu zaman lafiya ba kone-kone za a yi kashe-kashe za a yi da dai sauransu sai kuma zaɓe ya zo ya fito saɓanin duk hasashen da aka yi zaɓe ya zamana an yi shi cikin lumana da zaman lafiya kuma duk da dai an samu tashin hankali a wurare kaɗan amma in ka haɗa zaɓen da muka yi na kwanan baya da kuma zaɓen muka mu na baya za a iya cewa ƴan Najeriya sun zaro kitse a wuta kuma sun ba wa waɗanda ba su nufin ƙasar nan da zaman lafiya kunya mun yi zaɓe mun gama kuma muna zaune lafiya na biyu ita hukumar zaɓe kanta ta yarda akan cewa akwai abubuwa da dama waɗanda da ya kamata da sun wanzu amma ba su wanzu ba kamar yadda za a kai kayan zaɓe akan lokaci za a tabbatar akan cewa an ba da isasshen lokaci kafin a kai kayan zaɓen nan na uku ita na'urar da ake amfani da ita divas an tabbata akan cewa an inganta ta domin tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa zaben bai tafi kamar yadda aka yi tsammani ko kuma ake so ya tafi ba wannan su ne darussa da muka sani
to madalla a gaida Muhammad Kwari da wannan tattaunawar to yanzu kuma sai mu leƙa jihar Adamawa don jin halin da ake ci game da wannan zaben ina tare da Muhammad Salisu Lado inda na fara tambayar sa wani hali ake ciki ne
to abin da yake faruwa yanzu haka a jihar Adamawa kusan za mu ce kananan hukumomi 21 an gama gada dukkanin ƙuri'u kuma an riga an kai su ainihin wato gurin tattara sakamako na kananan hukumomi kuma yanzu haka ana ƙoƙarin kawo su na jiha wadacin kananan hukumomi 21 an kawo kananan hukumomi 10 kuma shi ainihin wato baturen zaɓe na jihar ya ɗage wannan karɓan sakamakon zuwa nan da sa'o'i 2 na gaba
me yasa ya ɗage akwai wani matsala da aka samu ne
sauran kananan hukumomi da suke nesa ne ba su iso ba to shine dalilin da yasa ya ɗage yake kafin nan sauran su karaso
amma ba dalili bane na tashin hankali ko na wani abu da ya fare su aka ɗage kawai saboda dai nisa da kuma jira da ake daga nesa haka ne ko
haka ne ba wani tashin hankali da aka samu a dukkanin kananan hukumomi da aka gudanar da zaɓuɓɓukan nan a jihar Adamawa kuma ba wani fuskanta da aka samu na turji haka ko ga gurin su jami'an tsaro ko kuma su al'ummar da suke kare ƙuri'a duk ba a samu waɗannan matsaloli ba a jihar Adamawa
so dukkan mazaɓu a nan Adamawa sun gudanar da zaɓe ba kamar sauran wasu ɗan ƙalilan gurare da ake gudanar da zaɓen a yau ba gaba ɗaya jiya an yi zaɓe yanzu kawai ƙirgo da jiran sakamako ake dako kenan
wannan kawai abin da ake dako kenan a jihar Adamawa duk inda aka kake aka kai ainihin wato akwatunan zabe da aka kada kuri'u a riga an kammala sai dai a wasu gurare an samu wasu akwatunan zabe da aka riga aka kashe sakamakon su saboda abinda su masu baturan zaben suka kira cewa an yi arigizan kuri'u a wasu gurare to shi yasa aka dan kakkashe wasu akwatunan zabe haka kuma ba a sa lokacin da za a ci gaba da yin su ba
to me yake faruwa ne a jihohi makwabtan ku musamman kamar Taraba
to Taraba dai kan kusan kafin kiran nan naka ya shiga na samu labari akwai wata mazaba a Kremlamido inda wani aka ce su zo da bindiga haka suka yi ta harbi a sama suka dauki akwatin zabe kuma a yau gurin tattara sakamakon sai aka kawo sakamakon wannan akwatin zabe da aka riga aka dauka wanda wani tsohon dan majalisa a jihar ya kira ni yake biya mun gashi to kuma wasu gurare ma a jihar Taraba yau ne ake ci gaba da kada kura kamar da zuwa ko wanda ya kira ya tabbatar mun cewa ba ida yin zabubuka a wasu akwatunan zaben ba amma yau da safe an ci gaba da yi kuma akwai wanda ya saki kira na daga karamar hukumar Takum shi ma ya tabbatar mun cewa akwai inda ya rage ba ci gaba da kada kuri ba saboda dare yayi amma yau sun waye gari kuma sun tashi sun ci gaba da yin sa
to mallado a ci gaba da
hukumar Karim Lamido kamar yadda na fadi akwai mutane da dama waɗanda suka yi tururuwa wato shi collection center inda ake tattara sakamako matakin karamar hukuma wanda suka ce lallai layin sai dai hukumar zabe ta soke wannan akwati da aka sace a jiya kuma aka zo da kuri'an sa to halin da dai ake ciki kenan a jihar Taraba Karim Lamido
to
wanda na so in bi diddigi in ji shi baturen zabe ko me zai ce akan wannan batu amma waye sa aka shi
to mallado a ci gaba da tuntubar shi baturen zaben dan jin me za a yi da wannan akwati da kace an sace kuma aka dawo da ita
insha Allah za mu ci gaba da tuntuba insha Allah
to madalla wannan shirin na zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 masu sauraro sai ku gafarce mu mu samu kamar yadda na faɗa a farkon shirin idan lokaci ya bamu dama za mu bude muku layukan waya to lokaci bai bamu dawa ba sai a tarihin ashirin mu na gaba yanzu kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Dr. Pelu shugaban Russia Vladimir Putin ya kai ziyara a birnin Mariupol na kasar Ukraine da Russia ta mamaye a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Russia ya fitar a yau Lahadi Putin ya yi balaguro zuwa Crimea a jiya Asabar yayin cika shekaru tara da Russia ta mamaye yankin Bahar Aswad daga Ukraine ɗan sandan Pakistan sun yi durar mikiya a gidan tsohon Prime Minister Imran Khan a birnin Lahore da ke gabashin kasar a jiya Asabar inda suka kama mutane 61 yayin da aka yi arangama da harba barkonun tsohuwa tsakanin magoya bayan Khan da 'yan sanda kamar yadda jami'ai suka bayyana babban jami'in 'yan sanda Suhail Sukhaira wanda ya jagoranci samamin a Lahore ya ce 'yan sanda sun yi kura ne domin kawar da shingayen da 'yan jam'iyyar Khan ta Tehrik-i-Insaf da magoya bayansa suka kafa akalla mutane 15 suka mutu a jiya Asabar sa'ad da wata girgizar kasa mai karfi ta girgiza wasu sassan kasashen Ecuador da Peru jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mutane kuma sun sami raunuka yayin da wasu suka makali a ƙarƙashin baraguzai mafi akasarin waɗanda suka mutu daga kasar ta Ecuador suke birnin Tehran na fuskantar tsiyayewar jama'a gabanin bikin sabuwar shekara ta fasha kamar yadda ake yi a kowace shekara amma a wannan karon wato tilas Iraniyawa su iya daidaicewa da yanayin a yayin da bikin ya zo daidai da watan Ramadan sama da mutane miliyan 300 a cikin kasashe 12 ciki har da Afghanistan da Iraki da Turkiya za su yi wa juna barka da sabuwar shekara ta Nowruz Mubarak a ranar Talata lokacin da Iraniyawa ke bikin shiga shekara ta 1402 a kalandar Fasha
To ma dalla a gaishe ka masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da karfe 6 na safe za mu sake dawo da wani sabon shiri na musamman kan zaben Najeriya idan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na da muka kawo muku shirin nan tare sai kuma shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sakkwato da ya jagoranci shirin da ba da umarni sai kuma Julie Lewis Gresham wadda ta ba da umarni ita ma na shirin har ma da injiniyan mu na yau Mr. Jonathan daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum